ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da matashiya Salma Ibrahim Kabo, ɗaliba da ke karatu a kimiyyar lafiya, medicine a Turanci, a ƙasar Sin, ƙasar China. Ta yi mana bayanai dangane da yadda karatunta ke gudana da kuma hanyoyi da take gani ya kamata a bi don inganta wannan fanni, musamman ga matasa.
Sunana Salma Ibrahim Kabo daga Kano, ina karatu a China a Changsha, ina karanta medicine ne.
To Malama Salma, za mu so mu dan ji takaitaccen tarihin karatunki, inda kika yi karatun primary, kika yi karatun secondary, kuma har kika kankare yanzu kina ƙasar China.
A farko, na fara karatun nazari'ina ne a Benin International School, na yi primary school a nan, sannan na yi secondary school a Nigerian Turkish College, Kano, sai na zo China.
To yanzu gashi kina karatu a ƙasar Sin. Da dama za su yi mamaki su ga cewa wannan karatu da kike a ƙasar Sin ana yin irin shi a Najeriya ko kuma a wasu ƙasashe da suke na Afirka. Menene ya ja ra'ayinki ko kuma ya fi baki sha'awa da kika ji kina son ki karatu musamman a ƙasar Sin?
To, ƙasar Sin dai tana da tarihi da yawa, sannan kuma kawai ina so in explore in ga wurare, ka ga al'adun wasu, ka ga ya suke tarayya. Barin dai ɗan Chinese ɗin nan kullum muna jin labarinsu, kuma sun fara zama cikin na ɗaya a duniya masu yin karatun medicine masu kyau, kuma suna tasowa, suna ɗaya daga cikin ƙasashen da suke tashi. So shi yasa ni ce bari in gwada.
To yanzu yanda kike gudanar da karatunki, idan aka duba aka ga yanda ake gudanar da karatun shi wannan aikin likitanci a Najeriya, menene zaki ce ya bambanta a tsakani?
Kusan dai zan ce maka dai iri ɗaya ne, dai karatun medicine ɗin karatun ne. Kawai dai a China za su zo su nuna maka nasu suna da magungunan su ma, ana ce mishi da Chinese traditional medicine. So suna amfani da shi, so idan kana karatun medicine suna koya maka western education, sannan kuma za su zo su haɗa da nasu su koya maka, kaga kama samu riba kenan.
To za a ga cewar mafi akasari mutane da suke karatun ainihin likitanci sukan ce karatun nan yana da wahala, karatu ne da ke ɗaukar lokaci. Ke ya kika kalli wannan karatun?
Dai gaskiya karatun nan kam da wahala, amma alhamdulillah, kasan idan kana son yin abu, duk wahalar shi haka za ka daure.